sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da Noman da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 28 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun fara ganawa ta wannan zagayen a birnin Hanoi na kasar Vietnam. Tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump da suka dade tare Michael Cohen ya shaida ma wani kwamitin majalisa cewa Trump mara gaskiya ne. Sannan zaman tsartsar ya tsananta tsakanin Pakistan da India waɗanda dukkanin su biyu suka mallaki makaman nukiliya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta musanta cewa mutane biyu sun rasu a lokacin da ake bikin samun nasarar zaben shugaba Buhari. Sannan kowane irin mataki jami'ar APC mai mulki ta dauka a jihar Adamawa bayan da ta sha kai a zaben shugaban kasa.
Yau kuma ta nada kwamiti saboda ta yi bincike ta duba shin suwa 'ya'yan jam'iyyar da suka wa jam'iyyar zaben kasa.
Sannan kuma muna tafa da maimaicin shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya gaban tutocin Amurka da Koriya ta Arewa ya sha hannu da shugaba Kim Jong-un gabanin fara ganawar su. Yana mai ƙaryata raɗaɗin cewa ya ɗan janye alwashin da ya sha na kawo da makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya. Da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko zai iya ayyana kawo ƙarshen yakin ƙasashen yankin Koriya wanda aka tsaye da shi a shekara ta 1953 ta wajen cima wata yarjejeniya taƙaitacciya, sai Trump ya ce, "Bari dai mu gani." Shugaban Koriya ta Arewa da Trump a gabanin wata ɗan liyafar cin abinci sun ɗan keɓance da masu musutafinta a wani ɗan ɗaki na otel ɗin Metro Hotel da ke birnin Hanoi don yin ɗan kuskus na wani ɗan lokaci. Wasu 'yan jarida kalilan da ke ɗakin da aka shirya jawabin buɗe taron sun ji shugaba Kim na jinjina ma Trump saboda abin da ya kira namijin ƙoƙarinsa saboda amincewa da ya yi wannan ganawa wadda aka fara a ƙasar Singapore bara. Tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump da suka dade tare Michael Cohen ya shaida ma kwamitin bincike na Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka jiya Laraba cewa Trump a ta bakinsa mai nuna bambancin launin fata ne mayaudari kuma macuci. Cohen a gabanin ba'asin da ya bayar na tsawon wasu sa'o'i ya ce Trump na sane cewa mai bashi shawara kan harkokin wato zaɓe Roger Stone na tuntuɓar shugaban ƙungiyar nan ta kwarmata sirri WikiLeaks wato Julian Assange kan saƙonin email ɗin jam'iyyar Democrat da aka sace waɗanda ke ɗauke da bayanai masu illa ga mai ƙalubalantarsa Hillary Clinton tun ma kafin WikiLeaks ɗin ta sako su. Cohen ya ce Trump ya bayar da umarnin a shiga tattaunawa a asirce kan shirin kamfaninsa na fara harkokin gine-gine a birnin Moscow na ƙasar China wato Russia a yayin da yake faɗa wato ya ta faɗa a bainar jama'a a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe cewa bai da wata harka a ƙasar Russia wanda hakan laifi ne mai iya raba hankalin jami'in gwamnati. Cohen ya share ƙarya ma Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka kan wannan al'amari a wani ba'asi da ya bayar a shekara ta 2017 wanda don haka ma daga baya ya amsa cewa ya aikata laifi. zaman dardar ya tsananta tsakanin Pakistan da India waɗanda dukkanin su biyu ke da makamin nuclear a ci gaba da ikirarin da suke yi na harba jiragen yakin juna kasar Pakistan ta ce ta kakkabo jiragen yakin India biyu da suka kutsa cikin sararin samanta a iyakar wucin gadi da aka shata a yankin Kashmir da ake takaddama akai bayan da Pakistan din ta yi barin wuta na tauna tsakuwa a sararin saman India dan ya zama gargadi ga India Pakistan ta ce ta kuma kama wani captain din jirgin India a wani jawabin da yayi ga kasar jiya Laraba Prime Minister Pakistan Imran Khan ya ce sun dau matakin ganin abun bai rutsa da farar hula ba sai dai ita ma India ta ce ta kakkabo wani jirgin yakin Pakistan ikirarin da Pakistan ta karyata sannan kuma India ta bayyana rashin amincewar ta kan abin da ta kira takallar da Pakistan ke yi ta wajen auna wuraren da sojojin ta ke girke da kuma keta haddin kai iyakar sararin samanta to sai dai India ta tabbatar cewa ta rusa wani jirgi kuma captain din na hannun Pakistan to karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Mai bayar da shawara ga fadar shugaban Amurka ta White House Jared Kushner da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan sun tattauna kan tsarin da gwamnatin Trump ta kullo da shi na tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Palestino a wata ganawa jiya Laraba a birnin Ankara. Kushner na aiki na musamman game da batutuwan da suka shafi Isra'ila da Palestino. Dan haka yana ran gadin yankin dan neman goyen baya kan abin da ya kira yarjejeniya mafi girma a wannan karnin. Erdogan na da matukar tasiri a yankin saboda goyen bayan Palestine da kungiyar Hamas da yake yi. Erdogan na sahun gaba wajen yin Allah wadai da shugaban Amurka Donald Trump a lokacin da ya amince da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Amurka da wasu kasashe da dama sun fice daga babban taron majalisar dinkin duniya da ake a birnin Geneva na kasar Switzerland kan batun dakile manyan makamai a lokacin da wakilin shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ke shirin yin jawabi jakadan Amurka wurin taron Robert Wood ya gaya ma manema labarai cewa makasudin ficewar shine su nuna cewa gwamnatin Maduro ba ta da wani halalci ta fuskar da'a ko siyasa har ma da za ta ce wani abu ya bayyana shugaba Maduro da wani abin da ba za a lamunta da shi ba ya kuma ce kasancewar mai magana a madadin Maduro a wurin taron ma wani abin kunya ne ga zauren taron haka zalika a jiya labar kamfanin dillancin labarai na AP ya bada rahoton cewa kasashen turai da na latin amurka da dama sun fice daga wani wurin taron da hukumar kare yancin dan adam na majalisar dinkin duniya ta shirya lokacin da ministan harkokin wajen Venezuela Jack Arista zai fara yin jawabi
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Lagos a Najeriya, inda wani rahoto wanda ba na hukuma ba ya ce mutane biyar sun mutu a lokacin da suke murnar samun nasarar zaben shugaba Buhari a unguwar Alaba. Sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta musanta wannan rahoton. Ga wakilinmu Babangida Jibril daga Lagos da cikakken rahoton.
Rahotannin da ba na hukumomi ba yana cewa akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu cewa kuwa har da 'yan sanda guda biyu to sai dai kuma a lokacin da na tuntubi kwamishinan 'yan sanda na jihar Lagos Alhaji Mu'azu Zubairu ya musanta wannan hasashe yana cewa dan sanda ɗaya ne kawai ya samu rauni kuma yana asibiti a cewar kwamishinan 'yan sandan dai mutum guda ne ya rasa ransa a wannan fada da ya kaure tsakanin masu nuna murna na samun nasarar zaben shugaban bakasa Muhammadu Buhari
akwai wasu tantance da kake jiyo suna murnar sakamakon zabe to sun hawo hanya kuma kasan jama'a su kawo hanya irin wannan kuma ne ya faru eh ban da dinsu da mai izinin mu ba su ga wani cewa su fito su yi ba kai kici na inda doka ta kai ta kayyade su fito haka nan to aka samu wannan tsayuwar suka shiga cikin su yawa to har aka samu soja su ne kuma babu wani mutumin waje to shi ne zai samu labarin da yake kiyo kuma a yanzu ka cika bara na yi magana da shi GPO kafin in bar wani ya ce min ko komai ya haɓa ba kwabin da ke haruwa wani amma ban samu labarin mutum da shi ba
to amma akwai dan sanda da ya rasu
to
sai dai wani mazaunin wannan anguwa na Alaba da baya so na ambaci sunansa ya shaida min yadda lamarin ya faru ta wayar tarho kamar haka
a ganin yanzu da kadan nan sai akwai zawa zawa na guda da tsakanin yan sanda ne ta wata masu wasan barwa suna yi cike nan kun yake faru ba sai wani daga cikin su ne ya samu wani wuka shi ne yan sandan kun shiga suka tsakanin su shi ko wannan yan sanda wajen tarho sai halwa ɗan kai shida da ya ga halwa ɗan kai shida
Alhaji Muhammadu Nago Gusokoto shine sarkin kasuwan Alaba kuma ya mun karin haske game da rikicin da ya faru.
To gaskiya ba magana rigewa bane. Wato wasu matasa dai ne saboda jin dadin Buhari ya haiza. To kanan ne suka kama celebration suna jin daɗi suna murna a duk wanda ya zo a shaha mai a shaha mishi bauta wani kuma a ce ya ɗaga hannu ya ce sai ba sai ba sai ba wannan shi ne abin da ya faru har abin ya kai ga kasan halin matasa a rufe yawanci wanda ba sa yin magana to ba wai kabilan mu ne Hausawa kawai ba matasa nan ne abin ya faru har ta kai ga faɗa tsakanin su a ajiya yan sanda domin abin ya so su zama zaman matsala a ajiya yan sanda da so ya zo.
To ko wani kira sarki ki zai yi ga al'umma yankin arewacin Najeriya musamman matasa mazauna wannan anguwa
akwai kira da zan yi musamman abinda ake kira ga jama'a gaskiya duk inda babu zaman lafiya a duki ba ya dauka a wurin musamman ba mu Hausawa da muke da tasirin ta mu ya kamata mu bi doka da oda mu rike mutuncin mu domin duk mutum da yake mutunci yake shine mutunci yake wato a gaban shi sannan kuma mu ɗan kasuwa ne ba a san ɗan kasuwa da ta'addanci ko kore neman tashi hankali sai dai wanda ke da bata gaji zan zama gari banza amma duk mai neman su ne mai suke tsaro kaga bai kamata a ce an same shi ya tashi hankali ba sannan kuma wannan zaɓe da Allah ya ba baba Buhari ubangiji Allah ya tashi mana amfani duka Najeriya gaba daya sannan mu kuma ubangiji Allah ya sa mu shi biyayya
yanzu dai hankali ya kwanta a anguwar sa Alaba sakamakon wancan hatsaniya da ya faru Babangida Shifrin mai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. To daga batun tsaro kuma bari mu leka batun siyasa inda za mu leka arewa maso gabas biyo bayan shan kayan da jam'iyyar APC mai mulki ta yi a jihar Adamawa. Yanzu haka jam'iyyar ta kafa wani kwamitin bincike don gano waɗanda ake zargi na da hannu a faduwarta. Ga rahoton da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Dan takarar babbar jami'ar adawa ta PDP ne ma Atiku Abubakar ya lashe zaben shugaban kasa a jihar ta Adamawa. Jihar da ke da kusoshin jami'ar APC a Najeriya da suka hada gwamnan jihar da ministan babban binin tarayya Abuja da ma sakataren gwamnatin tarayya Burgida Mustapha da kuma tsohon sakataren tarayya Bidi Lawal. Kana kuma ga su Malam Nuhu Ribado da Janar Buba Marwa da ma jakaran Najeriya kasar Mexico Aminu Iyawa da sauransu. To amma duk da haka jami'ar ta kasa kai labari. Yanzu haka tuni aka sama nuna yatsa da kuma zargin juna tsakanin kusoshin jam'iyyar ta APC da ke Abuja da kuma bangaren gwamnatin jihar bisa zargin cin amanar jam'iyya batun da ko yasa jam'iyyar ta APC kafa wani kwamitin bincike. Ahmad Lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a Adamawa ya kuma bayyana halin da ake ciki a yanzu.
Ina son tabbatar maka jam'iyya ta yi mitin yau kuma ta nada kwamiti saboda ta yi bincike ta duba cin suwa ƴaƴan jam'iyyar da suka wa jam'iyyar zagon ƙasa ga zaɓuɓɓukan da suka wuce saboda mu magance wannan damuwa da ke na cikin gida saboda ka duba mana zaɓuɓɓuka da ke gaban mu. So mu yi kwamiti za mu duba mu tabbatar da duk wanda muka same shi da laifi za mu ladabtar da shi saboda jam'iyyar ta da ka'idodi kuma duk wanda aka same shi da laifi za a kira shi in aka amsa laifin da aka yi wanda idan jam'iyya ta tabbatar da cewa wannan laifin to za a hukunta shi ta yanda ya kamata jam'iyyar ce. Suna son tabbatar maka muna iya ga shugaban mu ga cewa masu so su kawo mana rabo kawuna a jam'iyyar nan mu yi maganin shi kafin ma mu je zaɓe mai zuwa.
To sai dai ko su ma bangaren gwamnatin jihar sun kira wani taron manema labarai domin musanta zargin cewa sun sha kulatin bangaro. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yara labaran jihar ya ce kokari wasu ke domin su shafa a gwamnatin jihar kashin kaji.
Karya ne ba gaskiya ba ne. Shugabannin jam'iyyar APC na Adamawa daga kama daga gabna har mu da muka yi gwagwarmaya mun cancanci yabo saboda kasan wannan ita ce jiha ta ɗan takara na PDP Atiku Abubakar kuma ya ɗauki duk matakai da zai ɗauka ya tabbatar cewa ya ci jihar sa ya kuma ci irin cin da Buhari ya a Katsina amma sai Allah da ikon sa muka dakatar da shi ya zamana kusan an yi kunnen doki
amma sai rigisa zagin kan cewa hatta akwai shugabannin da kamar da alƙaluma ne kuma takaddun zagin nan kan cewa hatta shi kansa shugaban jami'a na APC a dama bai ja kada ƙuri'arsa ba
wallahi ya kada ƙuri'arsa wasu sun ce bai kada ƙuri'a ba wasu ka ce a'a ya kada ƙuri'a amma da ya kada ƙuri'a kuma sai ya kama hanya ya tafi saboda ya kasa ya tsare ba wasu kuma suka ce a'a bai gaya wa mutane su yi ba duk wannan ana magana ne shashi fadi ne a shugaban jam'iyya
koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da ko jam'iyyar ta APC za ta kai bentinta a zaben gwamnati da ke tafi ko kuma a'a Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to madalla gaida Ibrahim Abdul Aziz to daga arewa barin mu leka kudu inda wasu mazauna yankin suka bayyana yadda suka ji da samun nasarar zaben shugaba Buhari a zaben shugaba Buhari a karo na biyu ga Lamida Abubakar Sakkwato da cikakken rahoton
I did not vote, so I don't know the outcome. Second, me, I did not believe in Nigeria, because Nigeria, there is nothing that is working.
Wannan wani dan rajin Biafra ne mai suna Mr. John, ke cewar ban yi zabe ba, don haka ban san waye ya ci zabe ba, na biyu kuma ban yadda da tarayyar Nigeria ba, a matsayinta na ƙasa ɗaya dunƙulalliya, saboda gaskiya ban ga abin da yake aiki ba a Nigeria, kuma babban al'amari shine katutun talauci a tsakanin 'yan Nigeria. Yayi muni matuka
the rate of the poverty in the life of masses is alarming
shi kuwa wannan yace
the vote of the people is not counting that's just number one issue I don't think the way they are running their election is a better way because if it should be I think PDP should be on top
yana cewa ne sunana Chimeze yace mu mun san ba a kirga kuru'u idan aka zo zabe a Nigeria kuma gaskiya ban gamsu da yadda zabe ya gudana ba domin da ana kirga kuru'u to da jam'iyyar mu ta PDP ta lashe zabe amma dai bisa sakamakon da ya fito ni bana cike da wani farin ciki
but what we are seeing and based on the result we had for me I'm not happy
shi kuwa wannan dake da suna Martins yace
the election is not kill and die election is feast Buhari is a man that is in the seat and everybody knows it's not easy to just remove a person that's in the seat
yana cewa ne siyasa ba kashe kashe bace siyasa zaman lafiya ce kuma ba sauki bane kawar da wanda ke kan gadon mulki don haka in an yi zabe kamata yayi kowa ya rungumi kaddara amma ko kadan yadda muke daukar makamai muna kashe junan mu ko kadan ba haka ne siyasa ba
if you win you take it like that if you win today you take it like that that's about politics politics not us to kill ourselves by carrying guns arms like this
wannan kuwa dake da suna Madam Blessing Gadon tace
I feel bad everything about me bad I don't like it. We are suffering
tana cewa ne ko kadan ban ji dadi ba duk da wani abu da ya shafi wannan zabe da ya gudana tare da sakamakon sa gaskiya bai mani dadi ba don wahalar da muke sha ba karama bace Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sakkwato har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu a Washington na cewa karfe 12 da minti 18 na dare ga shirin mu na gaba
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba Ku da ma tambaya ni ke da Ku da ma tambaya ni ke da
Ni na jira da wannan tambaye nace matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan wai ce to mu kan shi kan tunda ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba nace ma me yasa kike goyon baya a bar talla
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kafin mu sallama da wakilan kungiyar mu yatta Allah dake bayani kan hujjojin da suke da su na hana mata tallan nono ko kuma neman ganin an inganta sana'a da Fulani mata suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa wadansu matan suna fakewa da wannan sana'a suna badala a yau sun bayyana matakan da suke gani za a iya dauka domin ganin an inganta sana'a da kuma kyautatawa matan yau ma muna tare da Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kasa na kungiyar Miyatta Allah da kuma Muhammad Rabi'u member kungiyar Ga ci gaban bayanin sakataren watsa labaran kan wannan batu a hirarsu da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari.
Ni na hira da wannan tambayar nace matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan wace to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba nace me yasa kike goyon baya a bar talla saboda haka kungiya za ta yi duk mai yuwa na taimaka ma matan nan na hada ta da gwamnati hada matan da gwamnati su yi kungiyoyi na gama kai a hada su da local government a hada su da state har federal ma ma'aikatan aikin gona suna nan a local government suna nan a state suna nan a gwamnatin tarayya saboda haka hanyoyin da duk za a bi a tallafawa matan nan ba wai su daga ba daya ka cokan su dogara akan maganar tallan nono ba a hana maka tallan nono ba amma talla iri iri ne ai muna gani yadda ake tallace tallace akwai masu sadda atamfa akwai masu sadda motoci akwai masu sadda tires akwai masu sadda gilashi akwai masu sadda sabulu akwai masu sadda kusan komai ma sannan kuma matan nan dole zamu yi kokari a taimaka a hada su da matan gwamnati da local government a koya masu wasu sana'o'i shin sadda nono kadai shine sana'a dole ki koyi wasu hanyoyi da ke ba wai kullun sai kin zo na miji ya kawo tukunna ba ai an shayi wayannan bayanai
Malam Muhammad Rabiu ka ji bayanin da yake yi na batun tallafa ma matan Fulani nan kana ganin Fulani da ke karkara can daji sun san ana wani tallafi ko ya za a yi ma wannan tsarin ya kai wurin su
to insha Allah ta'ala wannan haƙƙi ne wanda yake yara ta a wuyan shugabannin Fulani to ina son su yi aiki na tsakanin su da Allah ba mamaki wanda suke hidiman nan kila babu daya wanda yake da ƴan uwa da suke cikin wannan hadari amma alhamdulillah tun daga Allah ya ga dama shugabantar da su haƙƙin laluran su koda ina ne talakan yake haƙƙin su ne su bi su su ga cewa lalle sun ga cewa sun tallafa musu sun yi duk abin da ya kamata su yi su ga cewa sun fahimtar da su illan wannan tallafin da kuma alkhairin da hana tallafin zai haifa musu
to amma ina batun su kafa kungiyoyi yanzu ya za a yi matan Fulani su tsara da su kafa kungiyoyi koko meye tunanin ka kai akan wannan
ai kaga yanzu kamar misali kamar shi Muhammad Sadiq yana daga cikin manyan shugabannin Fulani ko ba Fulani ne saboda haka haƙƙinsa ne zan fara da shi haƙƙinsa ne ga cewa ta wace hanya zai fara ya ga cewa ya fahimtar da wanda yake kwata kwata bai san hanyar da zai bi fita ba haƙƙinsa ne ya ga cewa sun ai dole zaka duba irin girman kwakwalwar mutum ka san irin abin da zaka karanta da shi misali masu karantarwa saboda haka sun san matakan da zasu bi su ga cewa sun bi duk inda ya kamata su bi su ga cewa eh sakon ya isa zuwa ga su Fulani mu suke karkara
ne Malam Muhammad Rabiu a matsayin ka na Fulani da aka ballo da wannan matsala ya kaji a rayuwarka
eh gaskiya wannan ba karamin abin bakin ciki bane eh hatta wanda suke wa Fulani ba lalle duk lokacin da aka ce lalura ya samu wanda ke tare da shi ko da ba dangin ka bane ya kamata ka tausaya saboda kana rayuwa baka samu da Allah zai jarfce ka da shi a rayuwa ba saboda haka nayi bakin ciki kwarai a siffanta ba Fulani da mugun abin da yake wanda yake yana da asali na tarihi ba Fulani tarihin sa duk duniya da tarihi mai kyau kace an samu da ci wannan to gaskiya na bakin ciki kwarai da gaske
na'am
yana kuma addu'a Allah ya kawo hanyar da za a bi a fita
na'am yanzu kai to kaman kana da wata gudunmuwa ta musamman da zaka bayar dan taimakawa a shawo kan wannan matsalar
eh insha Allah ta'ala koda ban da dama tun daga ni bana cikin shugabanni zan yi addu'a zan ta addu'a ma shugaban Allah ya ba su ikon sai abin da tsakanin su da Allah kuma su yi yanda ya kamata su yi
amma kai malami na ya baka tara su kai wa'azi wani wurare haka
a'a ilimi na bai kai ga cewa zan iya in yi wa'azi ba amma da insha Allah ta'ala idan ya kama inda naga cewa zan bada gudunmuwa insha Allah zan bada
eh
masha Allah
na'am Alhaji Abubakar idan muka dawo bangaren ka akwai wata matsalar ma da ake ganin kamar ita ma tana taimakawa wajen gurbacewar tarbiya na iyali haka sai ka ga Bafulatani ya bar iyalin shi lokacin ɗiba shanu yayi kudu ya bar su kusan wata da watanni bai dawo wurin su ba ya kuke kallon wannan matsalar tana da girma koko menene tunanin ku
wallahi babbar matsala ce kuma kazan da zaran mutum aka ce al'ada mutum ya bi al'ada kuma baya son gyara baya son canji to shi yasa ko yanzu ana maganar canji ka kowa na da nashi ra'ayin akan wannan wannan babbar matsala ce kuma gaskiya ne cewa wasu matan da mazajen su ke barin su da sunan cewa za su je cirani to gaskiya wasu ba wai maganar ciranin kadai bane mazan suke yi saboda idan ma cirani ne in ka je ai kila ba kai kadai zaka je ba kai kadai aka haifa a gidanku ba sannan kila kana da wani makiyayi wanda zai iya tallafa maka ko wani makwabcinka da zai iya tallafa maka akalla dai kwana biyu uku da zaka zo ka ga iyalinka duk wannan rashin sani addini ne fa idan mutum ya san haƙƙin shi da yake ratai a wanshi a matsayin shi na musulmi a matsayin shi na kuma magidanci wallahi ba yadda zai ka bar matarka wata biyu wata uku wata hudu wata shida wakai kana can kana nima to me kake nema abin da kake nema a can ka bar shi anan saboda idan duk abin da ka bari matarka ta shiga wani hali a sanadiyar laifinka wallahi tana da laifi amma kai ma kana da kamushi amma mace da take da lafiyanta ba abin ba ta da wata matsala ba ta da wani abu ka wuce kawai don kai ga kama kiyaye ka je ka zauna ka bar ta wata uku wata hudu to ai ko injin ne wani lokaci injin din mana bukatar a dan sa mishi grease
gaskiya ne to malam Ahmad Rabu kai a bangaren ka daga karshe menene da babban sakonka akan wannan al'amari ga jama'a
alhamdulillah babban sako na ma al'umman Fulani gaba daya ina jawo hankalin su akan lalle ne mazan mu da matan mu ga cewa mun ba shugabannin mu goyon baya 100 bisa 100 duk wata gudunmuwa da ga cewa zaka iya ka bada akan ganin cewa an ci nasara akan wannan al'amari kai saboda Allah kuma Allah zai biya ka insha Allah ta'ala
Alhaji Abubakar Sadiq rufe mana menene babban sakonka ga jama'a
babban sako na shine wannan a dauki wannan a matsayin hanya ce ta tsaftace sana'ar sadda nono da kuma al'adunmu kada ka dauka wannan ba kungiya ta bace ta kawo wannan muna yi ne don al'umar Fulani don fulfulde muna yi don kabilar Fulani su gyaru su zama mutanen kirki wanda za a iya alfahari da su a ko ina a ko ina saboda haka wannan abun abu ne da ya kamata haɗa kai a tabbata ayi gyara kada ka dauki abun ka sa shi a zuciya cewa wai ni ba ruwana misali ko da kan bada misali ko da wannan ya kawo wani abu na jami'a sai ya ce ai ba jami'a ta bace ta ka amma idan alheri ne fa in alheri ne ka goyi baya ayi kana da shawara ka bada shawara yadda za a yi gyara ai kungiyar me yace Allah ta kawo wannan ba tana nufin cewa ko shugabanninta na nufin cewa su suna da ilimin da wani bai da shi bane a'a an kawo ne saboda a haska saboda haka yanzu mutane su yi tunani wannan abun ana yi ne don ci gaban mu ma mu ci gaba kuma mu yi kokarin cewa ƴaƴan mu dinnan fa su yi karatu duk rashin ilimi ne fa idan aka yi ilimi wallahi wayannan ba sai an kira ka an ce ka daina ba da kanka zaka tsaftace sana'arka ka bi abin da ya dace kai fulbe min dai iminodda on poten ko e ku gatten fu gadden hakkune me din to en jaw en biya huna dun ko wadda na mina wadda kuma na mun da ai dun wadda ga dun mun na dina me din dun wadda buga dun mun na da me din fulbe ene fulbe en anni en godi martaba en godi daraja i duniya na kawai ina Nigeria ene fulbe iri ko fulbe me din rewbe me din wadda en andi ene ma wadda ko hani ga dun andi da majum ne la fulbe mun na bin da mutum ke ka tawa Allah poten ko huna dun kawai dun mun na da dun yayi
hada hannu wajen yaki da waɗannan halaye da mimu mai da martaba mu da kuma ci gaban kasar mu
nan kuma zamu dasa aya a wannan batu sai dai a mako da muka fara gabatar da wannan bayani wata fulata na ta takakkiya daga kafancan zuwa ofishin mu dake Abuja tace tana da tsokaci akan wannan batu idan muka iya samun ta za ku ji abin da take faɗa yanzu dai zamu sallama da bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kungiyar Miyati Allah na ƙasa da kuma Muhammad Rabi'u member kungiyar muna kuma godiya ga wakilin Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin yanzu a madadin su duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinan mu na sada zumunta musamman Facebook da alheri
kai mata su ne duniya to a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takeice
to a takeice shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya ganga da tutocin Amurka da Koriya ta Arewa ya sha hannu da shugaba Kim Jong-un gabanin fara ganawar su yana mai ƙaryata in cewa ya dan janye alwashin da ya sha na kauda makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya Tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump da suka dade tare Michael Cohen ya shaida ma kwamitin bincike na Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka jiya Laraba cewa Trump a tabakinsa mai nuna bambancin launin fata ne mai yaudari kuma macuci.
Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sulaiman Mumuni Barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.